أرأيت صيد الصبي باني لعباري فروتا يا رب إذا لم يعتل إذا ما بلغ ما وأنا بلغ ما بي إيه فروتا بدي سمعت ما يعني كنت أجيب كرنتا بني لا كن إياه نكوك إياه in ka kamo hasbiya na faya da ta yi nawa ba ta fi naira 200 to na faya naira 400 400 200 ba ta wuce 200 hasbiya ka kuma yaushe ka iso ka goyi bayan shi ko daba ba ji guda to har zai ta wuce kwanka zan banda irin kajin tsohashin har tsohashin ma'ai ba wuce 100 katon kwanan ka sayo kana tsamma za ka fi daɗi ake ashe kwandusa kamar dusa kuntu a ra'aita sai da sabi farautan yaro izalan ya kalu ayu kalu idan katalar kalbo sai da hu idan kare ya kashe wani farautan mai farautu zala ya yi kan nukan baban shi ya fita farauta kala malikun dabihatu sabi tukan ai yankan yaro inda yana da hankalin da zai yanka ba a shaddanta balaga ba idan ataka zabka wa arafahu fa kadhalika sayduhu indi bi manzilati zabhi qultu ara'aita fatamin in arsala kalban mu'alliman in ya tura kare sananne ala saydi fa a'anahu alayhi kalbun gairu mu'allam sai wani kare wanda ba horare ba ya taimaka masa akuluhu amla inci ko kuwa kala malikun idza a'anahu alaihi gairu mu'allami wanda ba a koya masa labyukan qultu ara'aita in arsaltu bazi innaka tishahuna na tura shi ala saidi fa anahu alaihi bazu gairin mu'allami ishahun wanda bai horu ba kala maliku la yukun kultu ara'aita in arsaltu kalbi ala saidi idan na saki karena kan farauta wa nawaitu ma fada min saidi siwa hadha saidi na yi niyan duk abin da ya farauto ba wannan naman ba da ya daga abin da ya gani can ya saki karin amma da niyan duk abin da ya farauto ko da ba wannan ba duk gaba ɗaya na yi niyya da shi ko gagarke ya tashi furr ta saki karinka to ƙarshenta ya wuce ya tadda wani garken shi ma ya tashi furr sai ya kamo garken da ba shi ka ba da umarni ya walastu ara shay'an min as-saydi ghayra hadha al-wahidi fa akhadha al-kalbu saydan wara'a dhalika lam arahu hina arsaltu al-kalba ban ganshi ba lokacin da na saki karen fa qatalahu akuluhu amla kai farauta ma sai da tsoron Allah idan in ba haka ba kana kallo gabarewa karanka ya bi romo sai ma ke barewa ai kawai shuru za a ce san ma kan duk nama ne ce ina ba duk nama ko da ke bai hukunci ba tukuna a kulhu amla kala malikun fir rajuli yursilu kalbahu mutun ya saki karansa ala jama'ati min as-sayy akan garikin namun daji. Wanawa in kana wara'aha jama'atun ukhra imma da wasu bayan fa dahu fama akada minha wanda ya kama da faqada arsalahu alaiha wadhalika niyyatuhu wala ya'lamu wara'a hadhal jama'a hadhihi aljama'a amma bai san bayan wannan jama'an jama'atun min as-sayd ukhra daban fa asaba saydan wara'a dhalika min aljama'ati banda wancan jama'an allati lam yakun yaraha hina arsal al-karba qala qala malikum ya'quluhu wa in kana innama arsalahu ala hadhihi aljama'a wa wara'aha jama'atu amma bayan wannan jama'an inde wannan ce amma bayan su ga wata jama'a tan ukhra lam yanwi aljama'a waccan jama'an bayaniyanta ba amma wannan jama'a ta farko da wanda ya gani da wanda bai gani ba jama'a su gaba ɗaya dai amma wata jama'a kwata kwata bai ganta ba lam yanwi aljama'ata allati wara'aha fala ya'kuluhu in akhadha min aljama'ati allati lam yanwiha wa in ra'aha aw lam yaraha to nagana da da kare eh barashi ba sai wanda suka gani kawai sannan kuma suka haɗu ma da shi sai wanda galiban sun zo ai karnukan yawo suke ba haka zan tafiya wasu bayan su wasu mai nan sun san ya gani to ba shi ne mun yi maganar bayan sai an riƙe shi a haɗuwa a kusa an yi dai magana wanda yana bin sa a gidi